sanini ce zabar soya boya bijin ni aminci na so so ki bani
Bye.